الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 9 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 10 ga watan 1 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi ƴan tambayoyi su kan iya gabata. Dan uwa ke tambayar cewa a wani lokaci ne waɗannan manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta? Yana nihin Khalid ibn al-Walid da Abu Sufyan. Na biyu, muna da masaniya dangane da lokacin musuluntar shi, wato Abu Sufyan, domin ya musulunta ne a ranar da aka ci Makka da yaƙi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kam ya bude Makka da yaki a shekara ta 8, wanda na daga cikin sababbin musulunci shi Abu Sufyan, domin lokacin da Allah ya halitta ma manzonsa sallallahu alaihi wasallama garin Makka cewa zai iya kutsawa cikin sa da yaki, wata ɗan sa'a ce Allah ya halitta masa a wannan yini, wanda bayan wannan yini kuma aka kulle kofar da ba za a buɗa ta ba har kiyama. Shi kadai Allah ya halitta masa ya shiga Makka da yaki, shi ma kuma sa'a ko su ɗan sa'o'i ne a wannan yini. To, lokacin da ya shiga Makka, kowa yana ta kansa, kamar yanda Hassan ibn Sabit, Allah ya ƙara masa yadda, waƙa ta musamman ya rera dangane da lokacin da suka shigo cikin birnin Makka. Daga cikin waƙar yake cewa, adimna khailana illam tarauha tusirun naqa'a mau'iduha kadau yubarina al'asinnata musgiyatin ala aktafiha al'asalu dhimau tadallu jiyaduna mutamaddiratin tuladdimuhunna bilkhumrin nisa'u. Shine yake cewa adimna khailana, yace da mu da dawakanmu, yace gaba daya, yace Allah ya halakar da mu, illam tarauha tusirun naqa'a, yace in har baka ga dawakanmu ba suna tada kura, yace mau'iduha kuma ma'alkawanta ta inda zamu shiga garin Makka, yace kada kofar da ake kiranta da kada usaniya, wannan alwashi ne yace adimna kailana, yace Allah ya halakar da dawakanmu, illam tarauha tusirun naqa'a, yace in har baka ga dawakanmu wato suna tada kura, shine yace mau'iduha kadau, ma'alkawaltanmu ko yace shine kofar da ake kiranta da kada, ita ce kada usaniya, sunan kofa ce daga cikin kofofi waɗanda suke na birnin Makka, wanda tana daga tudu, wanda duk wanda ya biyo ta wannan kofa, duk wanda yake cikin Makka yana hango shi. To, da an yi niyyar abu ta hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji Abu Sufyan ya rera wannan Hassan ya rera wannan waƙa, manzon Allah ya ce a canza hanya, ta inda Hassan ya ce a shiga ta nan za a shiga, saboda shi abokin gaba duk lokacin da ka zo masa a bayyane babu buye-buye to zai fi jin tsoronka, amma sabanin lokacin da ka zo a buye shine to a lokacin nan kowa yana ta kansa a birnin Makka. Abu Sufyan sai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ba da sanarwar cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan a yau wato shi ma ya tsira. To shi yana ta kansa, kuma an ce wanda ya shiga gidan shi ya tsira, kuma daman ɗabi'ar shi mutum ne wanda yana da son shugabanci. Allah ya ƙara masa yadda. Shi ko wanda yake da son shugabanci ba abin da ya fi so a tila masa ƙasa. To wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wannan abu sai ya ingiza shi zuwa musulunta. Don haka Abu Sufyan ya musulunta a shekara ta 8 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, shekarar da aka ci Makka da yaki. Amma kafin haka ma surki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, domin manzo Allah yana aure da diyarsa ita ce wannan Ummu Habiba. Amma shi Khalid ibn al-Walid sai dai abi mu bashi insha Allah idan mun bincika maga a wace shekara ne shi ya musulunta. Amma dai muna da tabbacin sai bayan yakin Uhudu Abu Sufyan Khalid ya musulunta, domin yakin Uhud yana daga cikin komandodin Qurayshawa waɗanda suka zo suka fatattaki musulmi a ranar yakin Uhud. Yakin Uhud kuwa an yi shi ne a shekara ta 3 da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tambaya ta biyu dan uwa yake cewa wai shin wai an taɓa samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi jami'in sallah da aka gama wani ya ware ya ga cewa ba ta yi ba ya koma gefe yayi? Mu dai ba mu san da haka ba. Iya abin da muka san da shi hadisin da ya gabata a darasinmu na Bukhari, wanda Mu'az Allah ya ƙara masa yadda yana sallatar sallar Isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Idan an gama wannan sallah, Mu'az sai ya dawo unguwarsu ya ma ɗan unguwarsu limanci. Abu ne sananne, mutanen Madina kuwa manoma ne, an gane ko, suna ayyuka waɗanda suke na garaki. Wani sahabi ya zo ya bi shi sallah, Mu'az sai ya ringa tsawaita musu sallah. Wannan sahabi ya wuna a gajiye ya zo ya bi Mu'az sallah, Mu'az ya tsawaita sallah ya ga ba zai iya jurewa ba, sai ya yanke wannan sallah sai ya koma gefe ya tashi. Mu'az ya gama sallah aka ce masa ai ga yanda wani yayi, Mu'az ya ce ku rabu da shi munafiki ne. Wannan magana sai ta kai kunnan wannan sahabi, sai dau wannan magana kai tsaye ya kai karan Mu'az babbar koti, kotin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ce ya Rasulullahi mun bi Mu'az kullun yana tsawaita mana sallah, na bi shi sallah na ga ba zan iya jurewa ba, na yanke na koma gefe na yi tawa, wai kuma yace ni munafiki ne. Manzo Allah ya sanya aka kirawo masa Mu'az. Manzo Allah yake cewa a fattanun anta ya Mu'az, yace yanzu kai Mu'az mai fitinar jama'a ne, ka sanya su su kiyamace addini. Manzo Allah yace masa idan ɗayanku zai jagoranci jama'a, manzo Allah yace ya sauƙaƙa, domin akwai marar lafiya, akwai kankanan yara, akwai wanda suke da bukata, akwai dattijo. In ɗayanku zai yi sallah shi kaɗai ya tsawaita iyayen da ya su. A wata riwaya manzo Allah ya ce masa mi zai hana ka karanta irin suwar shamsi wa duhaha, irin suwar laili idza yaghsha da sauransu. To wannan shine iya abinda muka sani, shi sahabin ana sallah ya ga ba zai iya daurewa ba ya yanke ya koma gefe ya tashi. Amma cewa ga ya an yi jami'i an gama, wani ya ga cewa sallah ba ta yi ba ya tashi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba mu san da haka ba. Na'am.
Hadisi na 17.
Na'am.
Sai
awda'a naqatahu. To akwai bambanci tsakanin harrakaha da awda'a naqatahu. shi lafazin at-tahrik shine ka motsa abu, shi kuma wannan at-tahrik ana yin shi ne akan kamar duki ko jaki wanda za a haure shi kenan sai ya zabura da gudu. Amma shi al-idha shi kuma shine gaggauta, wato taguwa, saurin tafiya ta raguni shine ake kira da al-idha. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa laukar jufikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum al-fitna wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bi-dhalimi. Dan haka awda'ana qatahu sai ya gaggauta wato taguwarsa, can da yace harraka dabbatahu ma'ana sai ya motsa shi kenan, in ma kenan raƙumi wannan doki ko kuma jaki. Na'am. Kamar zubar da jini lokacin da ya shiga Makka, kasancewar da yawa daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu alman, wato shine baiwa duk waɗanda aka kama manzon Allah sai ya ce a sake su. Akwai waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta jinin su cewa ko suna ratayi da jikin Ka'aba jinin su ya halatta a zubar da su, waɗannan su ne aka zubar da su jinin su domin sun yi ta'addanci mai girma kafin wannan lokaci, sun ringa aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa suna zazzagen sa a cikin waƙe-waƙen su. To irin waɗannan su ne manzon Allah ya halatta jinin su a ran da ya shiga Makka da yaƙi, yace ko da suna rataye da jikin Ka'aba manzon Allah yace kada a ja da baya a zubar da jinin su. Bare amma mafi yawa da ya shiga birnin Makka mutane mai kauya suka yi, duk wanda suka mai kauya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rike su ba a matsayin bayi, bai waye musu wannan daman, zabi ne Allah ya masa. Fa in ma mannan ba'd wa in ma fida'an hatta tafa al-harbu aw zaraha. Na'am.
Wanda ya ziyarci kabari ko kuma aka ga mutum ne mai rigayi yana da kusanci da Allah, wani abu da doka ta ce mishi na zai sa ka bar ya kala al-kula ko kawai ne sai wannan bai zama.
Wai lokacin da aka binne mace in za a yi masa addu'a, akwai inda aka shar'anta a fuskanta ko kuma duk inda ka fuskanta, inda aka shar'anta a fuskanta shine alƙibla, an gane ko? Kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tantance wannan matsala a cikin littafinsa mai suna Ahkamul Janayiz, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa addu'a wal ibada, wanda ga ya salla wanda tana daga cikin addu'a, amma sai aka shar'anta cewa in za a yi ta a fuskanci alƙibla. To dan haka yace addu'a ita minbabi aula kenan, don haka abin da yafi dacewa in an gama binne mamaci in za a yi masa addu'a, duk da cewa bayan da za a yi gaba ɗayan jama'ar a ce sun fuskanci alƙibla, to iya abin da ya dace kai kokari kai ka fuskanci alƙibla domin ka dace da wannan abin da ake bukata. Amma haka kai kadai ko ku da dama kun tafi ziyarar makabarta, to iya abin da za ku yi in za ku yi addu'a ku fuskanci alƙibla. Kabarin a kana iya sanya shi gaba sai ka fuskanci alƙibla, domin ba kabarin ba ka fuskanta, alƙibla ka fuskanta, ba za ka maida shi bayan ka ba, gaban ka za ka sa shi amma alƙibla shi ka fuskanta. Na'am. Tsayawa wai wajen kai ko kuma wajen kafa in za a yi masa addu'a, babu wani dalili da yake banci, an gane ko? Kenan duk inda ya samu za ka iya tsayawa ka yi masa addu'a, in ma wajen kansa ko wajen kafafunsa ko tsakiyar gangan jikinsa. A wajen sallah ne kadai aka keɓance cewa ga inda za a tsaya in za a magawa sallah, in namiji ne za a tsaya a wajen kansa ko mu ce wajen kafadinsa kenan nan wajen kai, idan mace ce za a tsaya wajen tsakiyar gangan jikinta kenan. Me yake cewa? Wannan abu ai ya kamata a ce kai kanka hankalinka ya ki karɓar wannan al'amari, wai cewa a cikin magabata an samu waɗanda suka auri mataye waɗanda suke na aljannu ai jinsin ba ɗaya bane ba jinsin aljan daban jinsin dan adam daban bayan da za a yi su haɗu yanda ruwa da wuta ba sa haɗuwa a cikin makayi guda haka jinsi na dan adam da na aljan ba sa haɗuwa kai yanzu ka yarda ka aure abinda kai ba ka ganin shi shi yana ganin ka Ubangiji ta'ala ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna aljan da jama'arsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su kuma sanadarin da Allah ya halicci jinsi na aljan tsantsar wuta ce kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa khalaqal janna min marjin min nar shi ko dan adam Allah ya halicce shi ne wato daga yimbu ko kuma mu ce daga laka to dan haka wannan wani nau'i ne na yaudara wanda wani dan matashi ne ya fito kwanan nan anan yana cewa wai matar shi aljana ce wasu daga cikin yan uwa suka tafi domin su jarraba shi suka ce baki ne suka zo sai yake cewa ai daga Najeriya kuke me ya kawo ku sai suka ce ka faɗa mana dai abin da ya kawo mu idan ka faɗa mana abin da ya kawo mu aka mana aiki sai mu sallame ka iya abin da ya dace sai ya kwashi faɗa ku da mutanen Najeriya haka kuke ba ku a gasgata abu sai ku zo kuna neman kure mutum suka ce to ina matar taka sai ce wai ta tafi nan wajen ƙauyen tasawa ya ce to a kirawo ta to al'amura ne waɗanda suke dai na tashi hankali abubuwa ne waɗanda suke mutane ne dai ya kasance an wayi gari mutane sun zama kidagumai duk wanda ya fito da wani shedancin sa kai tsaye sai a mai ƙauya fi sabilillahi duk wanda yake da hankali in dai zai kiyasta da hankalin da Allah ya masa hankali zai bambanta masa abinda yake gaskiya da wanda yake ƙarya hankali ba karamin makami bane wanda Ubangiji subhanahu wataala ya mana domin mu bambanta abinda yake shine da abinda ba shi bane kamar ni ba a cewa aljani ya aure ta aina aka daura auren cewa wannan mata aljani ya aure ta don haka ko an mata aure ba ta zama a'a aljani ya shiga jikinta shine kawai abin da ake bukata amma ba aure bane ba ala abu abdillahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah bismillahir rahmanir rahim كتاب المخصر وقوله تعالى فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقال عطاء هو ابن أبي رباح الإحصار من كل شيء يحبس ما لن الله يجيكنسا كيشيوا بسم الله الرحمن الرحيم ya bude wannan sabon littafi da basmala kamar yanda ya maimaitu ba su dai ba su biyu ba makasudin bude kowane littafi da basmala neman taimako ne da agaji na Ubangiji subhanahu wataala game da cimma manufa ma'ana littafin da yasa gaba Allah ya bashi agajin kai karshen sa huska ta biyu shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wasiƙunsa da yake rubutawa yana aika ma sarakuna domin kiran su zuwa ga musulunci kowace takarda idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai rubuta farko abin da yake rubutawa shine bismillah huska ta uku shine koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani domin kowace sura Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa ta da bismillah shine sai yake cewa kitabul muhsa wato wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da aka tsare shi da wani abu aka hana shi isa zuwa masallacin Allah mai al-Hurma lafazin kitab khabar ne na mubtada wanda yake mahzuf al-muhsar wannan mudafun ilayhi ne yanda zaka kaddara sai ka ce hadha kitabul muhsar shi lafazin muhsar ismul maf'ul ne an ciro shi ne daga al-ihsar al-ihsar shine kenan habsu shay a tsara abu a hana shi yayi gaba ko yayi baya an gane ko kuma a hana shi dai yayi gaba domin isa inda yake nihin zuwa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa lil fuqara'i alladhina ufsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf al-aya lil fuqara'i alladhina ufsiru fi sabilillahi ubangiji ta'ala yace sadaka wadanda suka cancanta a sarrafa ta gare su wato sune talaka wanda aka tsida su domin yaki na daukaka addinin Allah wadanda ba su da wani hannun jari balantana su yi bulaguro ban kasa su je su yi saye su yi sayarwa kaga anan lafazin uhsiru fi sabilillahi aihu bi su fi sabilillah an tsida su kawai saboda yaki na daukaka addinin Allah to shine anan malam sai yake cewa wa qauluhu ta'ala da bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace fa in uhsirtum ubangiji ta'ala yace in har aka tsare ku ya ku jama'a ta mu'minai dangane da isa masallaci na wanda yake ne al-hurma domin yin haji ko umra ubangiji ta'ala yace fa mastaisara minal hadi na kanku abin da ya saukaka na hadaya an gane ko in ma raƙumi ko saniya ko tinkiya ko akuya fa in uhsirtum ubangiji ta'ala yace idan aka tsare ku aka dakatar da ku aka hana ku isa zuwa masallaci mai alhurma domin haji ko umra fa mastaisara minal hadi na kanku abin da ya saukaka na hadaya kenan ku bada abin da ya saukaka na hadaya sai yace wala tahliqu ru'usaku ubangiji ta'ala yace kada ku aske kawunanku hatta yabluga alhadi mahidda wato sai hadaya ta isa wurin yankanta inda ake yanka hadaya ku shine cikin harami na ubangiji subhanahu wata'ala musamman wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake banci shine Mina manzon Allah sai yake cewa na hartu haguna wa Mina kulluha manhar manzon Allah yace na soke hadaya ta anan yace amma Mina gaba ɗayan ta manzon Allah yace wurin soke hadaya ne dan kar wani yayi famar cewa sai yayi daidai da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soki to in kana da wannan ra'ayi ni ina da wannan ra'ayi wancan yana da wannan ra'ayi muka kai mutum 50 ko 100 ko 1000 kaga anan mi zai biyo baya kowa ya ce a wannan wuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soki kowa zai soki shi kuma addinin musulunci addini ne wanda aka gina shi akan sauki babu kunci a cikin sa daidai da misalin zarra don haka yace na soke hadaya ta anan yace amma mi na gaba ɗayan ta wato wurin soke hadaya ne duk inda ka samu soke to don haka shine anan yace wala tahliqu ru'usakum ubangiji ta'ala yace kar ku aske kawunanku don haka wannan shine ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da yin aski a cikin haji ko umra wato yafi saisaye saboda anan aski ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata haka idan ka koma cikin wato suratul fathi an gane ko askin shi ya gabatar akan saisaye laqad sadaqa Allahu rasuluhu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al masjida al harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun kuma haka ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yi addu'a su uku ya Allah ka jikan masu yin aski ya Allah ka jikan masu yin aski ya Allah ka jikan masu yin aski sai da ya maimaita wannan addu'a su uku sahabbai suka ce wal muqassirin ya rasulullahi ka ce ya Allah ka jikan masu saisaye manzo Allah ya ce wal muqassirin yace su ma masu saisayen Allah ya jikan su daya manzo Allah ya musu addu'a tunan shine yace wala tahliqu ru'usakum kar ku aske kawunanku hatta ya buluga alhadi mahilla wato sai hadaya ta isa wato wurin yankanta kenan shine cikin harami aba ibn abi rabah sai yace al-ihsaru min kulli shay'in yahbisu idan aka ce al-ihsar kenan ya kunu min kulli shay'in yahbisu na kasancewa daga duk wani abin da zai tsare shi duk wani abin da ya tsare wani abu to shi ake kira da al-ihsar. Don haka wannan fada ta Ada ibn Abi Rabah na nuna mana cewa malam yana daga cikin malaman da suka tafi akan cewa shi tsare mutun dangane da isa masallacin Allah mai alhurma bai kebanta ba da abokan gaba. Sawa an dukiyarka ce ta bace, guzuri ya kare, ba za ka samu damar isuwa. To wannan shikenan, daga nan kana iya taka burki. Ko kuma dabbar da kake kai ta mutu, kai kuma ba za ka iya tafiya a kafa. Ko wata rashin lafiya ta jinta, kai ma kana daga cikin jumullar kenan al-muhsarun. Kenan iya abin da za ka yi shine abin da bayani zai biyo nan gaba insha Allah ta'ala. Shine yace al-ihsaru min kulli shay'in yahbisu, wato shi tsarewa da dakatarwa kenan daga dukkan komai abinda zai tsare abu ya hana shi yayi isa inda yake nihin zuwa. Shine ake nihi in ma kenan abokan gaba ko rashin lafiya ko halakar dukiya ko halakar abun hawa, kenan wannan duka za ka yi musu zubin goro hukuncin su daya. Babun idza uhsira al-mu'tamir. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني النافع هو مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة مؤتمرا في الفتنة قال إن صددت أن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بي أمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بي أمرة كان أهل بي أمرة عام الحديبية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية النافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك ألا تهج العام وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنهر النبي صلى الله عليه وسلم هديا وهلك رأسا وأشهدكم أني قد أوجبت الأمرة وأشهدكم أني قد أوجبت الأمرة إن شاء الله أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن هيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالأمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة ثم قال إنما شأنهما واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع أمرتي فلم يهل منهما حتى دخل يوم النهر وأهدى وكان يقول لا يهل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية النافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا. قال حدثنا محمد هو بن يحيى الزهلي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن إكرمة هو مولى بن عباس أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلك رأسا وجامع نساءه ونهر هديا حتى اعتمر عاما قابلا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani idan aka tsare mai umra aka hana shi isa zuwa ga masallacin Allah mai alhurma, yaya ya kamata yayi. Shine anan malam ya shigo da hadisin wato Nafi cewa Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda hina kharaja ila makkata mu'tamiran fil fitna, lokacin da ya fita zuwa birnin Makka da nihin yin umra a lokaci ko wanda yake na fitina. Wannan fitina ita ce fitina ta Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wanda matsayinsa wato kumandan kin yakin Abdul Malik ibn Marwan, wanda kamar yadda Larabawa suke fada takubi biyu ba sa haduwa a cikin kubi guda, ba yanda za a yi takubi biyu a sanya su a cikin gida daya, ma'ana a gari daya ko mu ce a kasa daya biyu yuwa a yi sarki biyu. Kasancewar shi Abdul Malik yana ganin cewa shi ne khalifa, duk jama'a sun masa mubaya'a. To a birnin Makka, mutanen Makka da mutanen Madina su kuma sai suka ma Abdullahi ibn Zubair mubaya'a cewa shi ne matsayin shugaba, shi ne amirul mu'mini. To a wannan lokaci aka ringa ja'in-ja. Shi Abdul Malik sai ya aika wato Hajjaj da rundunarsa ta yaƙi domin aje da ƙarfin tsiya wato a karye shi Abdullahi ibn Zubair. Abdullahi ibn Zubair ko kar mu manta dan Asma'u ne diyar Abubakar, Allah ya ƙara musu yadda. Shi Abdullahi ibn Zubair sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin sigarus sahaba. A lokacin nan Al-Hajjaj ibn Yusuf ya shiga birnin Makka ya je ya yaƙi ibn Zubair, sai da ya sare masa kai ya kawo ma Abdul Malik ibn Marwan. Har ma a wannan yaƙi da ya jefa majaujawa sai da ya rushe wani bangare wanda yake na Ka'aba. Don haka dai Al-Hajjaj yana daga cikin wanda Ubangiji Ta'ala yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a. An gane abinda muke nihi, yana daga cikin waɗanda sun gauraye kyawawan ayyukansu da miyagun ayyuka. Kuma dama wannan fitina tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarinta. To a irin wannan lokacin ne ana cikin wannan fitina, shi Hajjaj wato da jama'arsa za su kawo farmaki birnin Makka, kowa yana da labari. Shi Ibn Umar sai ya yi nihi ya je Makka domin yin umra. Qala sai ya ce in sudittu anil bait, in har an tsare ni an hana ni isa zuwa ɗakin Allah mai alhurma, ya ce sana'atu kama sana'ana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya ce zan yi kamar yadda muka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta shida lokacin da muka zo yin umra birnin Makka, kafiran Makka suka fito suka tsare mu suka hana mu shiga, wanda bayani zai zo a kansa nan gaba. Shine sulhul Hudaybiyah. Shine yace fa ahalla bi umratin min ajli anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ahalla bi umratin amal Hudaybiyah. Wato Ibn Umar sai ya daukaka muryarsa game da yin umra, ma'ana yace labbai ka umra, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara wadda ake kiranta Amul Hudaybiyah, shekara ta shida kenan wanda aka yi sulhul Hudaybiyah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nihin umra ya tafi birnin Makka. Don haka a farko kenan shi Ibn Umar da zai fita umra kadai ya dauka, kamar yadda kuma bayani zai zo nan gaba, da ya ga cewa ai yana iya ma yin haji a wannan lokaci sai ya biyo baya da haji akan umrarsa, kamar yadda zai zo a cikin hadisin. Kenan a nan mun samu amsar cewa idan mutum aka tsare shi aka hana shi isa zuwa masallacin Allah mai alhurma lokacin da ya zo da nihin yin umra, to yaya ya kamata yi? Kenan sai ya yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, kamar yadda bayani zai zo, shine manzon Allah ya aske kansa ya soke hadiyarsa. Shine a wannan riwaya ta gaba wato Nafi ke cewa lalle Ubaydullah ibn Abdullah da shi da Salim dan Abdullah da shi Ubaydullah da Salim gaba ɗayan su ƴaƴa ne na Abdullah ibn Umar. Don haka yace akhbarahu annahuma kallama Abdullah ibn Umar, wato da shi Ubaydullah da shi Salim wato sun ma mahaifin su Abdullah ibn Umar wato magana cewa ya dakata layali ya nazala li jayshi ibn Zubair, wato a cikin kwanukan ko kuma ce dararen da wato runduna ta Hajjaji ibn Yusuf ta sauka game da Abdullahi dan Zubair wato a birnin Makka. Shi kuma kenan zai fita daga birnin Madina domin ya je umra. Faqala, sai suka ce masa, la yadurruka Allah ta hujjal ama, don haka ai ba zai cutar da kai ba, don a wannan shekara baka je kai haji, haji nawa kai? Ya hakuri, in wannan fitina ta kwanta kenan zuwa gaba sai ka je kai. ‘Ya’ya ne suke ba mahaifinsu shawara abin da ya dace. An gane ko? Kenan don haka wannan na nuna mana in ɗa ya ga mahaifinsa zai yi abin da ya ga mahaifinsa zai yi wani abu, yana ganin cewa akasin wannan abu shi ya fi dacewa, to ba laifi a cikin girmamawa ya ba shi shawarar cewa inda kaza aka yi aida ya fi. Kamar yadda a nan suka yi haɗin gwiwa suka zo suka ce masa, la yadurruka Allah ta hujjal ama, ai ba zai cutar da kai ba ya baba idan baka je kai haji a wannan shekara, haji nawa kai? Tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma kai haji. Sai suka ce, wa inna nakhafu an yuhala bainaka wa bainal bait, suka ce masa, mu muna jin tsoron wato a sha makanci tsakaninka da ɗakin Allah mai alhurma a hana ka isa. An gane ku? Kenan anan sun bayyana masa kenan uzurin abin da yasa suke bashi shawarar cewa ya dakata. Faqala, sai yake cewa, kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hada kufaru quraish dunan bait, yace kar ku manta fa, yace mun taba fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nihin mujimi umra, shine a shekara ta 6. Fa hala kufaru quraish dunan bait, kafirin quraishawa suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa game da isa wato Ka'aba. Me za a yi? Fa nahara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama hadiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadayarsa. Wa halaka ra'sa, manzon Allah ya aske kansa. An gane ku? Sannan kuma ya juyo da jama'arsa aka dawo Madina, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Sai ya ce, wa ushidukum, ya ce ina tabbatar muku ya ku ‘ya’yana, anni kad awjabtul umrata insha Allah, ya ce ni fa tuntuni na wajabta ma kaina yin umra in Allah ya so, kawai tafiya zan yi, ba gudu ba ja da baya. An taliku, ya ce don haka tafiya zan yi. Sai ya ce, fa in khulliya baini wa bainal bait, in har wato an wohintar da tsakanina da Ka'aba babu abin da ya sha makance tsakanina da ita, ya ce zan isa da izinin Allah. Inna isa ku, ya ce kutu, ya ce zan yi dawafi, in yi dawafi in yi safa da Marwa. Wa in hila baini wa bainahu, idan kwa an sha makance tsakanina da ɗakin Allah ne alhurma aka hana ni isa, ya ce fa'altu kama fa'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ana ma'a, ya ce zan aikata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata, kuma alhali ina tare da shi a wannan lokaci. Me za a yi fa a halla bil umra min zil hulaifa, a nan zil hulaifa da ya fito Ibn Umar wato sai ya ɗauka kamar yadda game da yin umra, ya ce labbaika umra, sun masara sa'a, sannan sai ya tafiya ɗan lokaci wanda yake taƙaitacce. Sa'a karka fahimce ta a irin sa'ar mu ta yau, wato minti 60. Idan aka ce sa'a, ana nihi wani yanki wanda yake na zamani. An gane ku? Yanki wanda yake na zamani. Don haka yinin alkiyama yini ne wanda yake shekara 50,000, amma gaba ɗayan shi sai Allah ya ambace shi sa'a. Wayawan, an gane ku? Wayawan mata ƙumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a, kuma zaman da suka yi duna duniya fa shine fa suke ganin cewa sa'a ɗaya ne duka. Don haka kenan in aka ce sa'a, wani ɗan yanki wanda yake na zamani. Sun masara sa'atan, sannan sai ya tafiya zamani taƙaitacce. Sun maƙada, sannan sai ya ce da su innama sha'anuhuma wahid, ya ce to ai umra da hajji gaba ɗaya wato lamarinsu ɗaya ne, babu bambanci. An gane ku? Don haka kenan in tsare ka aka yi, in ma isa ka yi, duka hajji da umra ba su da wani bambanci. Shine sai yake cewa ushidukum anni kad awjabtu hajjatan ma'a umrati, yace ina tabbatar muku cewa na wajabta ma kaina wato haji tare da umrata. a lokacin da sai ya biyo baya da niyyar haji yace labbaika hajja. Wannan shine dalilin da malamai suka ce mutumin da ya dau niyya ta umra kafin ya je ya fara tawafi yakan iya biyo baya da haji. An gane ko shine ake kira da kenan kirani, wanda da da farko kana da nihin umra to sai ka biyo baya da haji kenan, sai zalika zamanto wato mai kirani. Amma in mutum ya riga ya fara tawafi, malamai suka ce to wannan ya kuce masa. Wasu suna ganin cewa sai in ya gama tawafin kenan mahallin cimma ita wannan kirani yake kucewa. Sai yace falam ya hilla bin huma ibnu umar wato bi kunce harami game da hajjin sa da umrar sa hatta dakala yawmun nahar, sai da ranar 10 ga wata ta yi. An gane ku ranar 10 ga watan Zulhijja shine ranar layya. Wa ahada a ran nan ya kunce harami lokacin da yayi jifa na farko kenan, a wannan lokaci ya soke hadayarsa. Wa kana yaqulu kuma ya kasance yana fadar cewa la yahillu hatta yaqufa tawafan wahidan yawma yadkhulu makka, ai duk wanda wato ya dauko haji da umra a hade kenan ya zamanto mai kirani, to ba zai kunce harami ba sai yayi dawafi dawafi daya a ranar da ya shiga makka. Bayani ya gabata kasancewar a nan ba yana nihin cewa in kai tawaful qudum shikenan ya tsaya maka matsayin tawafi na umra da tawafi wanda yake na haji, ba maganar tawaful ifada. A'a, an gane ko a iya abinda Ibnu Umar ya tafi kamar yanda riwaya ta gabata, wato shi mai kirani iya abinda yake kansa tawafi ɗaya yake kansa da kuma sa'ayi guda. Sabani ga malaman Hanafiya waɗanda suke ganin cewa mai kirani iya abin da yake kansa safa da Marwa biyu kuma tawafi biyu. To wannan shi tawafi na farko wajibi ne daga cikin wajibatul haji shine tawaful qudum. Wannan kwa na zama wajibi akan mai ifradi da wanda yake mai kirani. Amma wannan tawafi na ran 10 ga wata kenan tawaful ifada, idan yayi wannan shine matsayin tawafin hajjinsa da umrarsa gaba daya. Wannan safa da Marwa idan yayi shine matsayin safa da Marwa ta umra da haji gaba daya. Don haka shine yace la yahilla hatta ya dufa tawafan wahidan, sai yace yawma yadkhulu makka kenan ranar da ya shiga makka zai yi tawaful qudum. Sannan a ran 10 ga wata in yayi tawafi ya safa da Marwa kenan zai gama. Wannan kenan shine matsayin tawafin sa na haji da umra. A takaice shi wannan hadisi kamar yanda malam ya shigo da shi mahallu shahid, anan shi Ibnu Umar cewa tafiya dai zan yi, cai in an wuhintar da tsakanina da dakin Ka'aba yace zan isa in je in yi tawafi, yace amma wa in hila baini wa bainahu, in kwa an sha makance tsakanina da wato Ka'aba na kasa isa, yace to zan aikata kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata a lokacin da nake tare da shi. Kenan ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shine kenan ya soke hadayarsa ya aske kansa, sannan kuma da jama'arsa suka juya suka dawo Madina. Kamar yanda a wannan riwaya ta gaba, hadisi na gaba, Musa ibn Isma'il daga Juwayriya Nafi yake cewa lalle wani daga cikin ƴaƴan Abdullahi ibn Umar qala lahu, ya ce ma mahaifinsa ibn Umar law aqamta bi hadha, dadi ka zauna saboda wannan fitina da ake a wannan lokaci, ka zauna shekara ta gaba in fitina ta kwanta sannan ka je. To waccan riwaya da ta gabata sai ta bayyana mana su wane ne suka faɗa masa daga cikin ƴaƴan, shine Ubaidullahi da Salim, su ne suka ba mahaifin nasu shawara. Sannan wannan hadisi na gaba wato Ikrima daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, Abdullahi dan Abbas ke cewa qad usira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ai tabbas an tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an hana shi isa zuwa masallacin Allah mai alhurma a shekara ta 6. Fa halaka ra'sa, manzon Allah ya aske kansa, wa jama'a nisa'ahu, manzon Allah ya kusanci iyalinsa, wa nahara hadayahu kuma ya soke hadayarsa, hatta atamara aman qabila, wato a shekara ta baɗi, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya zo ya sake umra. Wanda kasancewar da aka zare shi da jama'arsa aka hana su isa, wanda su kafirin Qurayshawa suna ganin cewa ai abun kunya ne, a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa sun zo da karfin tsiya sun shiga birnin Makka, suka ce ba zai yiwu ba. Don haka da suka ji labarin gashi nan ya iso, kafin ya shiga birnin Makka suka fita suka je suka tsare shi, aka haɗu a wannan daji wanda ake kiran shi Al-Hudaybiya. Suka ce iya abin da za a yi sulhu za a yi, ba za ka shiga ba. Manzon Allah ya ce to ba komai, ku zo a kulla sulhu. Suka faɗi iya san ransu, kaza muke buƙatar a tabbata a cikin wannan takarda, kaza muke buƙata, kaza muke buƙata, kaza muke buƙata, duk suka zana masa. Gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi duk sharuɗan da suka masa, shi ma ya bada iya sharuɗa waɗanda suke nashi. To bayan an gama wannan sulhu, sahabai sai suka samu damuwa, yaya za a yi yanzu, kawai mun zo da nihin umra, shikenan sai dai mu koma Madina? Abin ya girmama a kansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa lallashinsu yana kwantar da hankalinsu. To a wannan lokaci manzon Allah ya fito daga cikin ɗan ɗakin da aka masa, wannan wato kaima da ake bugawa kamar irin ɗaki wanda yake na fata ko na tanti kenan, duk inda aka yada zango a dokar daji. Ya fito ya ce musu kowa ya tafi ya soke hadayarsa ya aske kanshi, ba wanda ya tashi. Amma ba dan rashin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya abun ne kawai ya girmama a kansu, suna jiran dai su ga cewa wani abu ya biyo baya na cewa sai an shiga. Zuwa jimawa hannu manzon Allah ya fito ya ce kowa ya tashi ya soke hadirashi ya aske kanshi, ba wanda ya waiwaya. Manzon Allah ya faɗa ya faɗa ya maimaita, sai ya koma cikin ɗaki sai ya samu damuwa, sai yake faɗa ma matar shi Ummu Salama, yace jama'a sun kusa hallaka, na ce su aske su soke hadaya su aske kansu, ba wanda ya tashi daga cikinsu. Ummu Salama ta ce ya Rasulullahi ina da shawara, iya abin da ya dace a yi, karkama kowa magana, tashi ka fita, soke hadayarka a gaban idan jama'a, kuma ka kira wanzamin ka ya aske maka kai, za ka ga abin da zai biyo baya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ya karɓi shawararta. Don haka a shawarwari na mace ba kowace shawara ba ake watsar ba, an gane ko? Don haka shi ne ma a ƙarƙashin wannan hadisi wasu malamai suka ce yana daga cikin haƙuƙuwan da musulunci ya ba mace, wato shi ne haƙƙin ba ta shawara kuma da karɓar shawararta in ta dace. To don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawarar ta kai tsaye ya fita a gaban jama'a, ya soke raƙumansa wanda ya kuro na hadaya. Manzon Allah ya kira yawan zamu sai ya aske masa kai, gamawa ke da wuya kowa sai ya tashi ya soke hadayar shi ya aske kansa. To don haka malamai suka ce karantarwa a aikace wani lokaci tafi karantarwa haka wadda take a ilmanci, amma da ya tashi ya aikata kai tsaye, da ya faɗa ya maimaita ba wanda ya tashi, amma da suka ga yayi kowa sai ya tashi yayi. To shine anan Abdullahi dan Abbas yake cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tsare shi kenan a shekara ta 6, fa halaka ra'sahu, manzon Allah ya aske kansa, wa jama'a nisa'ahu, ya kusanci iyalansa, wa nahara hadaya, manzon Allah ya soke hadayar shi, amma wawun anan wala tufidu tartib, dan da ya aske abiya abin da ya farko soke hadaya sannan ya aske kai, an gane ko? Sannan kusantar iyali, hatta atamara aman qabila, sannan a shekara ta bude manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayin umra. Dama iya abin da aka tabbatar da shi a cikin sulhu cewa wannan shekara su koma, amma shekara ta bude su zo su yi. Don haka ita wannan umra ake kiranta umratul qada, amma ba dan nihin cewa ramuwa bace kamar yadda ƙarin bayani zai zo akan haka. Kenan a takaice dai wannan na nuna mana duk lokacin da mutum ya fita da nihin yin umra ko haji, idan aka tsare shi kenan me ya kamata yayi? Iya abin da zai yi sai ya soke hadayar shi ya aske, in ya so sai ya koma gida. Sawa'an kasancewar abokan gaba ne suka tsare ka, ko rashin lafiya, ko bacewar dukiya, ko hallakar abun hawa, wannan duka ana kiran shi al-hisar, kamar yadda ya gabata a cikin darasin mu na sunan Tirmidhi wanda wani sahabi shi karaya ce ya samu Abdullahi dan Abbas ya ce masa iya abinda zaka yi sai ka koma an gane ko dan haka kenan shine yace duk mutumin da ya samu karaya ko kuma ya gurgunci ko wani uzuri ya gitta masa kenan wannan ya zama to muhsa iya abinda zai yi in akwai hadaya tare da shi sai ya soke hadiyar ya aske in ya so sai ya koma gida idan hajji ce wanda take ta farilla to a shekara ta badi in Allah ya bashi lafiya uzurin nan ya gushe to dole ya zo ya rama idan kuma hajji ce wanda take ta nafila to ba maganar dawowa babu da ihsari fil hajj قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال اخبرنا يونس وابن يزيد الايلي عن الزهري وابن شهاب انه قال اخبرني سالم وابن عبد الله بن عمر انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم أو يصوم إن لم يجد هديا وعن عبد الله قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري أنه قال حدثني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da wato tsare menihin yin haji kenan mutumin da aka tsare shi a cikin lokacin haji ya tafi da nihin yin haji sai aka tsare shi akan hanya kamar yanda bayani ya gabata in ma abokan gaba ko rashin lafiya ko halakar dukiya ko halakar abun hawa ko wani abu wanda yake na daba shine anan malam ya shigo da hadisin Salim ke cewa mahaifinsa Abdullahi dan Umar ya kasance yana fada alaysa hasbukum sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu bai wadace ku ba ina nihi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan mansubun ne ala diktisas an gane ko kamar ya ce yanzu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata wadace ku ba ko kuma ya zamanto kenan sunna ya zamanto masuhun ne akan an shahi fi'ilin kenan tamassaku sunnatar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ilzamu sunnatar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ku lazinci sunna ta manzon ku sallallahu alaihi wasallam in hubisa ahadukum anil hajji in har an tsare dayan ku an dakatar da shi an hana shi isa ɗakin Allah mai alhurma domin yin aikin sa na haji tafa bil baiti an gane ko to dole ya isa tafa bil baiti yace yaje yayi tawafi wa bis safa wal marwa kuma yayi safa da marwa kun mahallin kulli shay'in sannan sai ya kunce harami game da dukkan komai hatta ya hujja aman kabila a shekara ta badi sai ya zo yayi fayuhudi ya bada hadaya au ya sumu ko yayi azumi illan yaji da hadayan idan bai samu hadayar da zai bada ba wannan kasancewar shi wannan hadisi Ibnu Umar domin yana daga cikin waɗanda suke inkarin mutun yayi sharadi game da haji an gane kamar misali kama Allah sharadin cewa to zan fita in je haji amma fa idan wani abu ya tsare ni ya dakatar da ni to inda wannan uzuri ya gitta daga nan zan yi baya wanda Ibnu Umar shi kadai ne aka rawaito wanda yake inkarin haka daga cikin sahabbai illa kasancewar daga cikin tabi'ai an samu waɗanda suka mara masa baya akan musu game da wannan sharadi tare da cewa shi ko akwai hadisi wanda yake sahihi wanda Buba'a wato diyar Zubair Ibn al-Awwam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wajenta ya shiga wajenta sai take bashi labari take cewa ya rasulullahi ina da nihin in je in yi haji tace to amma ba ni da lafiya gani ina tsoron rashin lafiya ta ta motsa amma ina da nihin in je in yi haji manzon Allah sai ya ce mata hujji washtardi je kike haji kuma ki daukan ma kanki sharadi kice da ubangijinki anna mahilli haisu habastani 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 inda zan kunce harami inda ka tsaida kenan inda uzuri ya gitta mun to daga nan zan yi baya maza Allah ya ce mata i wannan sharadi to dan haka shi Ibn Umar da yake yana inkarin yin wannan sharadi shine yace yanzu sunna ta manzon Allah ba ta yanzu bai wadace ku ba ina nihi sunna ta manzon ku sallallahu alaihi wasallama in an tsare ɗayan ku wani abu ya gitta masa duk yanda za a yi yayi kokari ya isa in ya je yayi dawafi yayi safa da Marwa in ya so ya kunce haramin sa kenan ba sai ka fita Arafa ba kai wasu abubuwa kawai in kai dai kai kokarin ka isa ka je kai dawafi kai safa da Marwa shi haka Ibn Umar yake gani duk uzurin da ya gitta maka ya hana ka isa to kai kokari kai ka isa in dai zaka samu damar isa to ka isa in ka isa sai kai dawafi kai safa da Marwa in kai safa da Marwa in ya so sai ka kunce haramin ka shine yace kun mahallamin kulli shay'in sannan ya kunce harami kenan game da dukkan komai hatta ya hujja aman qabila kenan shekara ta badi idan Allah ya baka dama sai ka dawo kai haji fa yuhudi yace sai ya bada hadaya au ya sumu ko kuma wato yayi azumi an gane ko wanda bai samu hadaya ba zai yi azumi uku anan randa Allah ya dawo shi da shi gida kenan sai yayi bakwai in an hada goma kenan sai yace in lam yajil hadiyan idan bai samu hadaya ba to dan haka wannan hadisi abinda ya sa malam ya shigo da shi kenan tsarewa bai takaita ba ga umra kamar yanda wasu malamai suke ganin cewa a umra ne kawai akan iya tsare mutum amma a haji ba maganar tsarewa kamar yanda suka takaita abun akan haka to illa kasancewar wannan yana nuna hatta da haji kenan in wani uzuri ya gitta maka iya abinda zaka yi sai ka koma baya kamar yanda ita buba'a ta ma kanta sharadi ko manzon Allah ya ce mata ga abin da zaki gurin kunce harami na kenan inda ka tsida ya ubangiji na kenan daga nan zan yi baya ba maganar sai mutun ya isa kenan in hajji ce ta farilla shekara ta badi in Allah ya baka damar zuwa sai ka je ka sauke in kuma ta nafila ce ba maganar komawa shine sai malai yake cewa wato kwatancin wannan hadisi daga Abdullahi ibn al-Mubarak daga Mu'amar ibn Rashid daga al-Imam az-Zuhri daga Salim daga Ibn Umar kenan kwatancin wannan wato riwaya ta wato Yunus ibn Yazid al-Aili babu nahari qabla al-harqi fil hasr qala haddathana Mahmud qala haddathana Abdul Razzaq وابن حمام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أروة وابن الزبير عن المسور وابن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر قبل أن يهلك وأمر أصحابه بذلك قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد الأمري قال وحدث نافع أن عبد الله وسالم كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وهلك رأسه wato wannan babu ne wanda ke bayani game da cewa abin da ya dace duk mutumin da aka tsare shi aka hana shi isa zuwa Ka'aba da nihin haji ko umra to farko abin da zai yi sai ya soke hadayarsa kafin aski kenan zai gabatar da soke hadaya kafin aski shine anan malam ya shigo da hadisin al-Miswar ibn Makhrama Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nahara qabla an yahdik wato ya soki raƙuman sa na hadaya kafin ya aske kansa a wannan shekara ta 6 da aka hana shi isa zuwa masallacin Allah mai alhurma wa amara ashabahu bizalik kuma haka da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbansa yace kowa ya soki hadayarsa in an soki kuma kowa ya aske kansa to shine a wannan hadisi na gaba wato malam ke cewa wato Nafi ke cewa lalle Abdullahi da shi da Salim. A riwaya da ta gabata ba Abdullahi bane ba, Ubaydullahi ibn Umar, duk da cewa kasancewar akwai hanyar da shi ma Abdullahi cewa ya ma shi mahaifin nasa ibn Umar wannan magana. An gane ko? Ya masa magana dangane da cewa ya zauna kada ya tafi. Shine yace lalle wato Abdullahi da Salim sun ma mahaifinsu shine Abdullahi ibn Umar maganar cewa ya dakata domin a wannan shekara akwai fitina. Shi ibn Umar sai yace a ku dau hakuri, na riga na wajabta ma kaina umra tafiya zan yi. Sai yace in har an tsare ni to zan yi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Shine sai yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam, yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'tamirin, wato da nihin yin umra kenan a shekara ta shida. Fahala kufaru quraishin dunal bait, kafirin quraishawa suka hane suka tsare tsakanin mu kenan da Ka'aba. Fahala kufaru quraishin dunal bait suka sha makance tsakanin mu da masallacin Allah mai alhurma, suka hana mu isa. Fa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wabuduna, manzon Allah sai ya soki raƙumansa. An gane ko? Wannan ya gabata budun jam'i ne na badana. In aka ce badana kenan raƙumin da aka iya hawa a yi bulaguro a kansa ko kuma a yi masa dattu. Wahala ƙarasa, wanda kuma bayani ya gabata, ai ita dabbar raƙumin da za a soke a hadaya ko layya baya halatta sai raƙumin da ya cike shekara biyar ya ɗora koda da kwana ɗaya. Duk raƙumin da ya kai shekara biyar ko ya isa a hau a yi bulaguro a kansa ko a yi masa dattu. Shine yace fa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam buduna, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soki raƙumansa. Wa halaka ra'sa, kuma ya aske kansa. Kaga anan mai Ibn Umar yace farkon abinda manzon Allah yake da raƙuman nashi ya soke, sannan daga baya ya aske kansa. Don haka shi wannan jirawa lalle kamar yanda jumhurin malamai suka tafi ba wajibi bane ba. An gane ko? Iya abinda aka fi so ne kenan ya zamanto farko mutum ya soke hadaya, sannan kuma ya aske kansa. Wanda ya gabata a ranar 10 ga wata wani ya zo ya ce ya rasulullahi na aske kaina kafin in soke hadaya. Manzon Allah ya ce je kaka soke hadayar ba laifi. Wani ya zo ya ce na yi tawafi kafin in aske kaina. Manzon Allah ya ce je kai askin ba laifi. Don haka an so a jera su kenan. Don haka kenan wannan duk mutumin da aka tsare shi shi ma haka zai yi. Farko kenan ya soke hadaya, sannan ya aske kansa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, kuma da haka ya umarci sahabbansa. Na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.